kotun daukar kara a baya-bayan nan ta yanke hukuncin amincewa da hukuncin wata babbar kotun tarayya kan cewar kasafin kudi na shekara ta 2024 na naira biliyan 800 da gwamnan jihar Taribas Mr. Siminilai Fubara ya gabatarwa majalisa ba halattacce bane, inda kotun ta ce shugabancin majalisar dokokin jihar karkashin jagorancin Honorable Edison da ke goyon baya ga gwamnan jihar Taribas Mr. Siminilai Fubara ba ta da halaccin saka kasafin kudi ya zama doka. Honorable Martins Umawale da ke goyon baya ga tsohon gwamnan jihar Taribas Barista Yansan Muke shine tabbataccen shugaban majalisar dokokin jihar tare kuma da wasu ƴan majalisu 26. Haka kuma hukuncin ya ce dole ne a sake kasafin kudi a jihar Taribas. Kan wannan dambarwa dai naji ta bakin Honorable Martins Umawale.
Everybody heard and very clearly too when the justices made.
Yana cewa ne a yanzu kowa ya ji kuma kowa ya gani abinda shari'a ta yi. Kan cewar ni ne shugaban majalisar dokokin jihar Taribas tare da ƴan majalisa 25. An dai sha kai ruwa rana da yunkurin tsige gwamna Siminilai Fubara na jihar Ribas wanda yake dai daga bisani yunkurin ya citura tun a watan Oktoban bara. Tsohon gwamnan jihar Taribas Barista Yansan Muke wanda ake kallo shine silar wannan rikici na jihar Taribas ya ce
rule of law that is faith when you say you obey court judgment.
Yana cewa ne ya zama wajibi mu martaba hukuncin kotu kuma bai kamata ba mu dauki doka a hannunmu. Da zaran ka bijire mu kotu to daga bisani fa kai ne ka buɗe kofar tashi-tashin hankula. Yanzu dai bangaren gwamnan jihar Taribas Mr. Siminilai Fubara yana yunkurin daukaka kara dangane da wannan hukunci na kotu na baya-bayan nan. Gama abin da yake cewa
a wutan foda an allow such a thing to happen. So I've decided to take this action.
Yana cewa ne ya zama dole mu daukaka kara dangane da wannan hukunci na kotun daukaka kara. Za mu kalubalance wannan hukunci a kotun koli. Wannan dambarwar siyasa dai ta kai ga saka bakin shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu a baya-bayan nan, inda shugaban kasar ya buƙaci bangarorin biyu kowane su ya janye ƙararrakin da ya sa, inda bayanai suka nuna cewar gwamna Siminilai Fubara ya janye dukkanin ƙararrakinsa, inda daga bisani kuma tsohon gwamnan jihar Ribas Barista Yansan Muke ya kasa janye duka ƙararrakin, inda wannan ne ya sake danyatar da rikicin. To ko meye dokar kasa ta ce dangane da wannan turka-turka? Barista Sadau Garba lawaye ne mai zaman kansa a Najeriya.
Ai yanzu ana suna shigar da daukaka kara maganar su dawo su yaki ko su meye bai taso ba. In aka shigar da daukaka kara kuma aka shigar da abin da muke ce mas stay of execution, wato da dakatar da zartar da hukunci. Cato na daukaka kara ki dakatar da zartar da hukunci. So ba wani abu da za su ce za su shiga majalisa yanzu su yi sai an gama sauraron shari'a.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.